sana Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyanna da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Litinin 17 ga watan Afrilu na shekarar 2023. Da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda wasu mazauna jihar Adamawa ke mai da martani game da dambarwar zaben gwamnatin jihar wanda hukumar INEC ta dakatar da aikin ayyana sakamakon sa.
Dan ka dubi irin dambarwa da ake bugawa a siyasar jihar Adamawa wannan kongubakon baye da suke yi in ka dubi akasarin al'amura a jihar Adamawa ya tsaya cik haka mu ci baye ne a wurin mu gari su tsayar mana da mutum daya in ita ne ita ne in ba ita bane ba ita bane.
To muna tafa da karin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa Prime Minister kasar Niger ya bayyana a gaban ƴan majalisar dokokin kasar a ƙarshen mako domin amsa tambayoyi akan zargin da ƴan adawa suka yi wa gwamnatin sa na rashin mutunta tsarin bada kwangiloli. Ko da yake ƴan jam'iyya mai mulki sun yi watsi da wannan zargi. Sannan kuma za mu kawo muku rahoton mu na musamman da ma labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Kungiyar Raya kasashe ta Aiga a yankin gabashin Afrika ta ce shugabannin kasashen Sudan ta Kudu da Kenya da Djibouti za su tafi kasar Sudan a wani yunkuri na gaggauta samar da yarjejeniyar tsagaita wuta a yankin da ake gwabzawa tsakanin rundunonin soji masu adawa da juna a Khartoum. Kakakin kungiyar ta Aiga Nuru Mahmud Sheikh ta ce shugaba William Ruto na Kenya da Salva Kiir na Sudan ta Kudu da kuma Omar Guelleh na Djibouti za su isa Khartoum domin hanzarta dakatar da yakin da ya soma kazancewa. Ya ce tuni da shugaba Kiir ya soma tuntubar jagororin bangarorin biyu masu faɗa da juna domin isar da sakon kungiyar. A halin da ake ciki kuma gwamnatin kasar Somalia tana shirin kwashe 'yan kasar ta da ke Sudan idan har yakin da ake yi tsakanin bangarorin hamayya biyu ya ci gaba da faɗaɗa. Jakadan kasar ta Somalia Sudan ya faɗawa muryar Amurka a yau Litinin cewa an soma tsare-tsaren fitar da 'yan kasar ko ta wace hanya ta sauwaƙa. Hukumar zaɓen Najeriya ta INEC ta ba da sanarwar dakatar da kwamishinan zaɓenta na jihar Adamawa Barista Hudu Yunusu Ali daga aikinsa har sai lokacin da za a kammala bincike da ɗaukar mataki na gaba. Hakan ko ya biyo ne bayan dambarwar bayyana sakamakon zaɓen gwamnan jihar da aka zargi kwamishinan ya yi ba bisa ƙa'ida ba kamar yadda jami'ar watsa labarai ta hukumar Zainab Aminu ta shaidawa wakilin mu Nasiru Adamu El-Hikaya a yayin da ake sa ran komawa ci gaba da tattara sakamakon zaben jihar a gobe Talata.
A kamar yadda kuka gani a sanarwar da aka fitar, hukumar zabe ta dakatar da shugaban hukumar zabe na jihar Adamawa din daga alakanta kanshi da ofishin ko wani aiki da ya shafi ofishin har sai ta yi bincike kafin ta dauki mataki ta kuma sanar da matsayarta ga al'umma.
Yanzu haka ne wani mataki ne ko kuma cewa ne ne zai jagoranci shi ofishin naku na Adamawa?
Hukumar zaben ta umarci sakataren gudanarwa na hukumar da ya rike ragamar jagorancin ofishinmu da ke jihar Adamawa din.
Zainab Aminu daya daga cikin jami'an watsa labarai na hukumar zabe ta INEC a Najeriya. Ministocin harkokin wajen kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki na G7 a yau Litinin sun jaddada kudurinsu na marawa Ukraine baya yayin da kuma suke kara kaimin shiryawa da kakaba takunkumai akan kasar Russia. Wani taro da suka gudanar a Japan, ministocin na G7 sun bayyana bukatar cewa wajibi ne Russia ta janye dukkan dakarunta da kayan yakinta daga Ukraine ba tare da wani jinkiri ko sharadi ba, a cewar wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Japan ta fitar. Ministan harkokin wajen Japan Hayashi Yoshimasa ya faɗa wajen taron cewa yana da muhimmanci a tabbatar da haɗin kai wajen kakaba takunkumi kan Russia.
The international community is now at the history's turning point, so we will firmly.
Yace a yanzu kasashen duniya sun shiga wani yanayi na tarihi, don haka muna yin watsi da duk wani yunkuri na bai daya na sauya yanayi da karfin tuwo ko kuma ta'addancin da Russia ke yi wa Ukraine da kuma barazanar da take yi na amfani da makaman nukiliya. To kuna shan labaran ne daga nan sashi Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yau Litinin hukumomi a Arewa maso yammacin Pakistan sun tabbatar da cewa sun kama wani injiniya dan kasar China bisa zargin bacanci ga addinin Musulunci wanda ya kawo ƙarshen zanga-zangar nuna bacin rai ta tsawon dare da ke kiran kan a hukunta dan kasar wajen. Yan sanda sun bayyana wanda aka kama din da sunan Mr. Chen, shugaban sashen zirga-zirgar manyan motoci na kamfanin gine-gine na China Genzua ba da suke aikin layin wutar lantarki na dasu da ke tazarar kilomita wato kimanin kilomita 350 a arewacin Islamabad babban birnin kasar ta Pakistan. Rikicin da ya soma ne a ranar Asabar sa'ad da dan China din yayi kokarin ture wasu direbobi yan kasar ta Pakistan da ke aiki a karkashin sa yayin da suke jami'in sallah a wurin aiki saboda kawai aikin sa yayi sauri. Wata takardar koke da biyo da sashen da muryar Amurka ta samu ta bayyana cewa daga nan sai ya ci gaba da kalaman zagi da wasu kalamomi da ke nuna batanci ga addinin na Islama. Sabo ko batanci ga addini dai babban laifi ne ga kasar Pakistan da akasarinta musulmai ne wanda kuma ake iya yi wa hukuncin kisa. A ƙarshe kungiyar agaji ta Red Cross ta ce kasar Saudi Arabia za ta saki ƙarin fursunonin Yemen sama da 100 a yau Litinin. Wannan yunkurin ya biyo ne bayan wata musaya inda aka sako fursunoni kusan 900 da bangarorin Yemen da ke yaƙi da juna suke tsare da su. Lamarin kuma ya zo ne wata ɗaya bayan wata yarjejeniya ta sake dawo da dangantaka tsakanin Saudi Arabia da Iran. Kasar ta Saudiya tana goyon bayan gwamnati da duniya ta amince da ita yayin da ita kuma Iran take marawa 'yan tawayen Houthi baya waɗanda suka karɓe iko da babban birnin kasar Yemen a shekara ta 2014.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun siyasa a Najeriya bangaren rahotanninmu. Wasu mazauna jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin kasar sun bayyana ra'ayoyinsu dangane da zaben gwamnatin jihar da hukumar INEC ta dakatar da aikin ayyana sakamakon zaben wanda aka yi ranar Asabar din da ta gabata. Wannan dai na zuwa ne bayan da baturen zaben jihar yayi gaggawar ayyana sanata Aisha Binani a matsayin wadda ta lashe zabe, amma daga baya hukumar INEC ta yi watsi da wannan sanarwa. Wakilin muryar Amurka Lado Salisu Garba ya aiko mana da wannan rahoton daga Yola.
Biyo bayan karshen kasa da nuna wa juna ya zaɗa ya barke tsakanin 'ya'yan jam'iyyun siyasa a jihar Adamawan da kuma 'ya'yan takarkarun gwamna na jam'iyyun siyasa daban-daban a jihar tsakanin APC da kuma PDP, yayin da hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya reshen jihar Adamawa ta ayyana cewar sanata Aishatu Ɗayaru Ahmed Binani ke da nasara na wannan zaɓe na cike gurbi da kuma zaben gwamna da aka yi a jihar gaba ɗaya. Al'amarin da ya sanya al'ummar 'yan jihar Adamawa ke gani wannan soki burudu ne. Hakan ya sanya wasu rigacin al'ummar jihar Adamawa ke bayyana ra'ayoyi su daban-daban yayin da na fara tambayar su da sunansu.
Sunana Comrade Umar Usman. To Malam Salisu, idan ka dubi irin dambarwa da ake bugawa a siyasar jihar Adamawa, da ka ga wannan ba wani abu bane a demokradiyance. Dama hakan takan iya kasancewa a duk lokacin da ake neman mulki, 'yan siyasa sukan iya amfani da hukumomi da kuma su karan kansu 'yan siyasan domin ganin sun cimma burin su ta inda suke nema. To ni a nawa ra'ayi, wannan kongobakon baye da suke yi, in ka dubi akasarin al'amura a jihar Adamawa ya tsaya cik. Haka mu ci baya ne a wurinmu, gari su tsayar mana da mutum ɗaya, in ita ne ita ne, in ba ita bane ba ita bane.
Sunana Malam Umar Muhammad. Wannan abun Malam Lado bai zo mini da mamaki ba, duba da cewa ai yau da gobe kuma harkar siyasa duk yadda kai tunanin cewa zai faru za a iya iske rayuwa ba haka ne yake faruwa ba.
Gashi hukumar zabe ta ayyana Binani a matsayin wadda ta lashe zabe, sannan hukumar kuma zaben na ƙasa ta sake sokewa na ayyanawa. Kai wannan bai baka mamaki ba
su duba abin da zai ce wa Adamawa alkhairi sai su bada sakamako akai mu dai duwanda aka bayar zamu ce Allah ya ci shi ne zai zaba wani mafi alkhairi
to malam barka da haka
barka ne mallado
to malam wannan dambarwa da ake fama da shi a jihar Adamawa tsakanin hukumar zabe da kuma yan siyasa yau a ce wannan gobe kuma a ce ba wannan ba har yau jami'ar PDP ta yi tattaki zuwa ofishin hukumar zabe cewa a dawo musu da abin da suka riga suka ci kai amma zinka da Adamawa menene ne aka rayi dangane da wannan
gaskiya mallado abinda wannan hukumar zabe ta yi gaskiya abun ya taba jama'a domin abin da yake faruwa shine an ce ayi amfani da beavers to beavers din kuma ba ta yi amfani ba wannan ya kai ga gomama a ce a komawa ainihin lokacin da ana satan ballot paper a cika a zuwa aje ya fi mana domin ana kashe biliyoyin naira wurin kai wa mutanen China su yi mana beavers kuma bai mana amfani ba don haka yanzu yana tabbatar mana cewa hukumar zabe ba za a sake yarda da ita ba idan wannan abun ya kasance haka so saboda haka wannan akwai dambar wanda ya kamata hukumar zabe ta sake yin gyara akan wannan lamari
a bangaren manazarta kuwa a jihar Adamawa nunawa suka yi wannan lamari da jami'in hukumar zaben yayi a jihar Adamawa bai yi shi bisa ka'ida ba kuma hakan yiwa demokradiya karan tsaye ne ta bakin professor Jude Mamadu da ke zama shugaban sashen koyar da ilimin zaman lafiya a jami'ar Modibo Adama da ke nan Yola wanda yace
that there was no inclusion there was no violence on that Sunday is just the intervention of God
a yanzu haka dai al'umman jihar Adamawa sun zura ido domin su ji batu daga bakin hukumar zaben ta kasa wanda ta gayyaci ayan nata daga jihar Adamawa zuwa birnin tarayya Abuja Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya
madalla a gaida Lado Salisu Garba yanzu kuma zamu leka jamhuriyar Niger Prime Minister kasar ya bayyana gaban zauren majalisar dokokin kasa domin ya amsa tambayoyin ƴan majalisa bayan da ƴan adawa suka zargi gwamnatinsa da rashin mutunta tsarin bada kwangiloli fannin da suka ce ana tafiyar da shi cikin yanayin hazo saboda dalilan siyasa lamarin da ke baiwa magoya bayan jam'iyyar PNDS mai mulki damar cin karansa babu babbaka sai dai makarraban jam'iyyar sun ce wannan zargi ba shi da tushe Wakilin Muryar Amurka Sulaiman Mana Barma ya aika mana ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Rashin gamsuwa da yanayin da gwamnatin Uhudu Muhammadu ke bayar da kwangiloli yasa ƴan hamayya a majalisar dokokin ƙasa suka buƙaci shugaban gwamnatin ta Niger ya lara zauren majalisar domin ya amsa tambayoyin da ke da nasaba da abin da suka kira ciwaciwar da ke tattare da tsarin bada irin waɗannan ayyuka na makudan miliyoyi. Ga abinda mai magana da yawun ƴan adawar dan majalisa Umar Hamidu Chana ke cewa lokacin da Prime Minister ya bayyana a gaban wakilan al'umma a ƙarshen mako.
Depuis six conseils de ministre, les ministres cachent les montants et les attributeurs des marchés.
Yace na lura majalisar ministoci ta yi zama akalla shida na baya-bayan nan ba tare da sanar da girman kwangilolin da ake bayarwa ba da sunan gwamnati saboda ministoci na boye yawan kudaden kwangilolin da suka bayar alhali dukkan ku kun yi rantsuwa kun yi alƙawarin mutunta kundin tsarin mulkin ƙasa wanda ayarsa ta 39 ke tilasta wa kowane ɗan ƙasa yin biyayya wa tsarin shari'a da dokokin ƙasa
kan alibu bu conforme a bafsama de respect de la constitution.
Da yake mai da martani Prime Minister Uhumudu Muhammadu ya ce,
"Les communications en conseil des ministres de marchés publics sont la volonté du gouvernement."
Sanarwar da ta shafi kwangiloli a ƙarshen taron majalisar ministoci wani abu ne da ainihin sa gwamnati ta kullo da shi a ƙarƙashin wata dokar Janairun 2023. Prime Minister ne ya wajabtawa ministoci su ringa yi wa irin wannan zama bayani kan dukkan wata kwangilar da darajar ta ta haura miliyan 300 na sefa. Kuma suna yin abin
tu marché d'un montant supérieur à 300 millions et ils le font
to sai dai dan majalisa Chana ya nuna rashin gamsuwa da bayanan da Prime Minister ya bayar yana mai cewa shi da abokansa ƴan hamayya za su ci gaba da fafutuka domin kawo ƙarshen ciwaciwa da kuma amfani da dalilan siyasa a sha'anin bada kwangilolin gwamnati
ba za mu yadda ba a je a cuce ƴan ƙasa ba a yi an ce a kashe kudin ƴan ƙasa ba hawa da mutum abin da ke ne kudi na ƙasa ne kenan dole su faɗa ƴan ƙasa su san me yake da ake da kudin su dan suna cuku-cuku nasu ne paske abin da suka saba da shi kuna tune kungila na misali la defense duk mutane da a ciki ƴan tarayya ne su an cuce ƙasa miliyan 65
ƴan adawar na ganin jam'iyyar PNDS na jinginuwa da kwangilolin gwamnati don azurta magoya bayanta yayin da ta wani bangare abin ke zama wata hanyar sayan ƴan siyasa na sauran jam'iyyu abinda kakakinta Asmanu Muhammadu ya musanta
ladan sana bai ba mamaki saboda mutum ne wanda abinda ya saba yi ne shi ai ya zama minista na ma'adanai lokacin nan abin da ya gada mana shi kai da ma'adanan kasar Niger shi ba wanda ya gada ma farmi zo su hako ma'adanan shi abin da su gada ma saboda haka abin da saba yi shi yake ganin kowa haka nan yake iya yi shi gwamnatin kasar Niger ba ta boye wata kasuwa ana hudinta a cikin kowace jarida sannan in aka bada kasuwa ta miliyan 100 ku sanya bayani a kusurin ministry
dan majalisa Omar Hamidu Chana a baya ya taba rike mukamin ministan ma'adanai a zamanin shugaba Isu Muhammadu kafin ya fice daga waccan gwamnati dan kwatsewa da ƴan adawa sakamakon sabanin da ya kunno kai a tsakanin su Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Sulaiman Mala Barma To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoton mu na musamman.
A Najeriya, hukumar zabe ta kasa INEC ta kammala gudanar da zabe na cike wadancan wurare da aka sami a ringizan ƙuri'u da kuma inda aka sami fada ko ta'addanci da dai makamantansu a wancan zabe da ya gabata. To ta gudanar da su har ma an sami sakamako. Misali a jihar Zamfara, sakamakon da aka gudanar na majalisar dattijai ta kasa wato yankin Zamfara ta tsakiya. Ya nuna cewa tsohon minista Ikra Bilbis shine ya lashe wannan kujera da ƙuri'u masu rinjaye haka kuma labarin ya kasance a takarar kujerun a majalisar wakilai ta ƙasa a bangaren Gumi da Bukuyum da kuma Tsafe da Gusau nan ma da kale jam'iyyar PDP ɗan takaranta ne suka lashe wannan zaɓe da ƙuri'u masu rinjaye to amma idan muka ketara zuwa jihar Adamawa nan ne babban al'amari ya taso inda baturen ya yi baran-baran mar ayyana senator Binani ta jam'iyyar APC a matsayin wacce ta lashe zaben gona na wannan jiha alhali kuwa abubuwa ba su yi da kammaluwa ba kamar yadda bayani suka bayyana a ko ina cikin ƙasa hakan ya sanya hukumar zabe ba da wata-wata ba ta ƙasa ta ce ba ruwanta da wancan zabe ba kuma ta amanta da shi ba ta kuma dakatar da duk wani al'amari da ya jibanci zaben gona da aka gudanar na ranar Asabar din da ta gabata bisa hujjojin da za ku iya ji yanzu da ka binciken da ake yi inda ake tuhumar ɗaya daga cikin jami'an zaben wanda ya yi wannan magana To fa da wannan ne al'amari ya ja burki ya tsaya cik shin menene musabbabin wannan al'amari tambaye kenan da naiwa Awul Abdullahi kwararren mai yin sharhi game da al'amarin yau da kullum musamman waɗanda suka jibanci harkoki na siyasa da kuma zamantakewa ga abin da yake cewa
kamar da ka sani an yi zaben gwamna da ƴan majalisun jihohi a Najeriya wannan zabe ya haifar da rashin kammala zaben jihar Adamawa wanda ake kiran shi inconclusive a turanci wannan zabe yasa aka daga shi zuwa wata rana wanda ita ce ranar da aka maimaita wannan zabe na 15 ga watan Afrilu now da aka yi wannan zabe sai ya zamanto shi wanda ya bayyana sakamakon zaben wato baturen zabe akwai baturen zabe na jiha wanda shine shugaban hukuma zabe ta jihar Adamawa akwai kuma malamin zabe wanda harkwata hukumar zabe take nadawa wanda shine zai karbi sakamako kuma hurumi shi ne ya bayyana sakamakon koma waye ya ci zabe da kuma waye bai ci zabe ba Now shi shugaban baturen zabe na jihar Adamawa sai ya kasa yin hakuri ya jira shi malamin zaben da kwatukwatan hukumar zabe ta nada wanda zai bada bayani ya bada bayanin zaben kuma shi baturen zaben sai ya bada sakamakon zabe kafin a kawo zabe da sakamakon zabe ko kuma a tantance sakamakon zabe na kananan hukumomi 10 na jihar Adamawa wanda wannan yana daya daga cikin dalilan da yasa zaben farko da aka yi aka ce bai kammalu ba to wannan amma an kawo sakamakon amma ba a riga an tantance shi an hada shi an zo kowa ya amince an bayyana cewa ga sakamakon zabe na karamar hukuma kaza karamar hukuma kaza karamar hukuma kaza kafin a hade su a dunkule wuri daya a fadu wanne ne yafi yawan kurubu wanne ne yake da merin jaye kuma a bayyana waye ya ci zabe wanda kuma ba hurumin shi ba turan zaben jihar Adamawa bane wannan a malamin zabe da aka nada wanda shine yake da hurumin fadin sakamakon zaben tattara su da kuma fadin sakamakon zaben shi ya kamata yayi amma shi ba turan zaben jihar Adamawa sai gaggawa ya riga malam masallaci wajen fadin wannan sakamakon zabe wannan ya kawo tashin hankali da rudani da rashin kwanciyar hankali a jihar Adamawa a tsakanin al'umma Adamawa sannan ya kawo cece kuce a kasar Najeriya gaba daya ga duk wasu makasashen da suke bidiyon harkokin zaben Najeriya musamman zaben jihar Adamawa saboda ya kawo a karan farko mace ta fito takara saboda ka al'umma duniya sun sa ido su ga yaya za ta kaya kuma yaya za ta kare ba turawa sun sa ido kasashen Afrika sun sa ido a nan Najeriya duk wani dan Najeriya mai ra'ayin siyasa ko mai fashin baki ko mai fada aji ya sa ido ya ga yaya wannan sakamako zai kaya sai aka samu wannan al'amari wanda idan ma ka koma ka dubi dokar zabe ta kasa to watakila ma akwai yuwar dandai ne za a iya fashi dace da kullu a shari'ance ko dai su hukumar zaben su yi ko kuma jam'iyyar hamayya su yi ko kuma tunda yanzu hukumar zaben kanta shugaban hukumar zabe na kasa ya ce a dakatar da fadin wannan zabe kuma abinda shi wannan baturen zabe na jihar Adamawa ya bayyana ba haka yake ba basu amince da shi ba to ya kara jawo wani cece kuce da rudani zancen da nake da kai sun kirawo taron gaggawa na headquarter hukumar zabe da masu ruwa da tsaki akan harkokin zabe na jihar Adamawa da shi kanshi baturen zaben da wanda aka nada malamin zaben da jami'an tsaro a koma a tattauna al'amarin a dube shi a yadda yake ranar sa a gaskiyancin shi a fito da ainihin gaskiyar menene ya faru kuma yaya aka yi haka ya faru meye yasa hakan ya faru wace hujja yake da shi a kawo sauran kurkun da ba a kirga su a tantance sannan ina kyautata zaton a wannan mataki sannan a fudu wane ne ya ci zabe in an fada a mika mishi takardar amincewarsa da a matsayin shi na zababban dan takara ko zababbiyar takarar gwamnati a jihar Adamawa
Tattawal Abdullahi kwararren mai sharhi game da harkokin siyasa da kuma zamantakewar al'umma. Sani Sha'ibu Malamfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani Sha'ibu Malamfashi, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Ungiyar kwallon kafar Barcelona ta kasar Spain ta mai da martani kan binciken da ake yi kanta da tuhumar biya alƙalan wasa don ba su nasara tana mai bayyana zargin azaman farmaki kawai na adawa masu gabatar da ƙara sun zargi Barcelona da biyan kuɗi sama da fan miliyan 7 ga Jose Maria Enriquez tsohon mataimakin babban kwamitin alƙalan wasa to sai dai shugaban ungiyar ta Barcelona John Laporta ya musanta cewa an biya kuɗin ne don sayan nasara a wasanni yana mai cewa an ba da kudaden ne saboda wani aiki na shawarwarin kwararru a watan jiya wata kotu ta same kungiyar da laifi akan tuhumar da aka yi mata na cin hanci da rashawa da cin amana da kuma ba da bayanan kasuwanci na ƙarya hukumar kwallon turai ta UEFA ta ce ita ma tana nan tana gudanar da bincike akan lamarin ana tsallen murna a kungiyar Napoli ta kasar Italiya sakamakon dawowar shahararren dan wasan gaba na kungiyar Victor Osimhen gabanin fafata wasa ta biyu ta matakin quarter final ta gasar zakarun turai a makon jiya ne aka buga wasan farko tsakanin Napoli din da AC Milan inda Osimhen bai sami bugawa ba sakamakon rauni da ya ji wasan da kuma ya karkare AC Milan ce ta yi galaba akan Napoli da ci 1 da nema tauraron matashin dan wasan dan Najeriya na haskawa sosai a kungiyar wace kawo yanzu ya zura mata kullaye 25 a cikin wasanni 30 kacal a wannan kakar wasannin mai horar da 'yan wasan kungiyar ya tabbatar da dawowar ta Osimhen a bakin daga a yau Litinin inda kuma ya ce hakan ya karawa daukacin 'yan wasan kungiyar kwarin gwiwa kuma a shirye suke su tare kwallon da Milan din ke binta bashi yanzu haka dai gasar Premier ta Ingila ta bana ta kararin cakewa ba a san maceto ba sai ne ta kare biyo bayan kunnen doki da Arsenal din ta yi da West Ham United da ci 2-2 a jiya Lahadi Arsenal wadda ke bukace da lashe gasar ta bana karon farko a cikin shekaru kusan 20 yanzu haka ita ce ke saman teburin gasar ta Premier da maki 74 a cikin wasanni 31 tare da tazarar maki 4 tsakaninta da Manchester City mai binta da maki 70 a cikin wasanni 30. Wato kenan tana da sauran bashin wasa daya da zata buga tare da ce da Arsenal. Idan City din ta yi nasara a wasan da take da bashin ta, to maki 1 ne kacal zai bambance tsakaninta da Arsenal. Kuma karawar da za su yi a ranar 26 ga wannan watan na Afrilu ita ce ake hasashen za ta bambance tsakanin aya da tsakuwa a bana. Arsenal dai ta rike tana jagorancin teburin gasar na Premier tare da bayyana kudurinta na cewa wannan karon tana son ta kawo ƙarshen kamfar kofin gasar ta Premier. To sai dai Manchester City da yanzu haka ke rike da kofin ta kwararo ta. Kuma kunnin doki biyu da Arsenal din ta yi a baya-bayan nan ya sa City din na neman kamo ta. Anya Arsenal na iya lashe gasar ta bana kuwa ko kuwa Manchester City ce za ta yi mata jakar baya? Muna da kun ji amsoshi da ra'ayoyinku a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma a ziyarci shafukan mu na Facebook da Instagram da kuma Twitter.
A gaida Murtala Faruk Sanyanna, to yanzu kuma ga nasiha kan tasirin azumin watan Ramadana.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Muawiya Abdul Qadir Jos daga makarantar Shehu Ibrahim Yasir radiyallahu ta'ala anhu. Darasan azumi a kaina wanda nake samu daga gare shi, na samu dagewa da kokarin yawaita ibada da yawaita istighfari da yawan salati ga manzon Allah da yawan karatun Qur'ani tun dama shi wata ne na Al-Qur'ani wanda Allah yake cewa cikin Al-Qur'ani shahru Ramadanil ladhi unzila fihi al-Qur'anu hudallin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wannan wata ne na Ramadan wanda Allah ya saukar da Al-Qur'ani a cikin sa. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa mu yawaita abubuwa guda hudu a cikin watan Ramadana. Guda biyu yace suna jinyo yarda Ubangiji, shine mutun ya yawaita istighfari da yawan la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Yace guda biyu kuma babu wanda ya wadata da su a cikin ku yace wai ya wadata da kabarin wannan abun. Shine yace mu rinka yawan roƙon Allah, Allah ya bamu aljanna, mu rinka yawan kuma roƙon Allah daga neman tsari, Allah ya tsare mu daga wutar jahannama. Allah ya saka da alkhairi, muna kowa fatan alkhairi a wannan wata mai albarka. Allah ya gafarta mana zunuban mu wanda ba su da lafiya ne gidan asibiti, kuma Allah ya kaba su lafiya kuma da muke da ita Allah ya kara inganta mana. Allah ya karbi ibadun mu, Allah ya kasa mana daga cikin wanda za a inta a wannan wata mai albarka.
To madalla, yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
Ta takaice, kungiyar rayuwar kasashe ta AIGAD a yankin gabashin Afirka ta ce shugabannin kasashen Sudan ta Kudu da Kenya da Djibouti za su tafi kasar Sudan a wani yunkuri na gaggauta samar da yarjejeniyar tsagaita wuta a yakin da ake gwazawa tsakanin rundunonin soji masu adawa da juna a Khartoum. Hukumar zaben Najeriya ta INEC ta dakatar da kwamishinan zabe na jihar Adamawa Barista Hudu Yunusa Ari daga aikinsa har sai lokacin da za a kammala bincike da daukar mataki na gaba. Haka ko ya biyo ne bayan dambarwar bayyana sakamakon zaben gwamnatin jihar da aka zargi kwamishinan yayi ba bisa ka'ida ba, yayin da kuma yanzu haka ake sa ran komawa domin ci gaba da tattara sakamakon zaben jihar a gobe Talata. Ministocin harkokin wajen kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki na G7 a yau Litinin sun jaddada kudurinsu na marawa Ukraine baya, yayin da kuma suke kara kaimin shiryawa da kaka batakun kuma kan kasar Rasha. A wani taro da suka gudanar a Japan, ministocin na G7 sun bayyana bukatar cewa wajibi ne Rasha ta janye dukkan dakarunta da kayan yakin ta daga Ukraine ba tare da wani jinkiri ko sharadi ba. Yau Litinin hukumomi a arewa maso yammacin Pakistan sun tabbatar da cewa sun kama wani injiniya dan kasar China bisa zargin batanci ga addinin Musulunci wanda ya kawo ƙarshen zanga-zangar nuna bacin rai ta tsawon dare da ke kira kan a tuhukunta dan kasar wajen. Yan sanda sun bayyana wanda aka kama din da suna Mr. Chen, shugaban sashen zirga-zirgar manyan motoci na kamfanin gine-gine na China Genzuba da suke aikin layin wutar lantarki na Dasu da ke tazarar kilomita 350 a arewacin Islamabad babban birnin kasar ta Pakistan. Kungiyar agaji ta Red Cross ta ce kasar Saudi Arabia za ta saki fursunon wato karin fursunonin Yemen sama da 100 a yau Litinin. Wannan yunkurin ya biyo ne bayan wata musaya inda aka sako fursunoni kusan 900 da bangarorin Yemen da ke yaki da juna suke tsare da su.
To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Amma da dan Murtala Faruk Sanyenna da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta hada shirin, da ma engineer mu Mr. Charleston, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.